sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel, tare da Babaya ko makiyar da sauran abokan aiki muke sa muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Tare ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfil, fararen hula a wasu yankuna na kasar Ukraine da sojojin Russia suka kaiwa kawanya sun samu damar bikewa a jiya Talata suna tsindewa a cikin motocin safa ko kuma da kafa a cikin wani tsagai ta wuta ta wucin gadi. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya Talata cewa zai sake daukar wani mataki da zai yi mummunan lahani ga yakin da Putin ke yi a daidai lokacin da sojojin Russia karkashin jagorancin shugaba Vladimir Putin ke ci gaba da kai farmaki a kan Ukraine. Kana hukumomi a Pakistan sun faɗa a jiya Talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro guda biyar, kana kimanin wasu 30 sun jikata a lokacin da wani dan harin konar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin kasar.
Kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa jam'iyyar PDP a Najeriya ta tura sunayen waɗanda take son su mai gurbin gwamnan Ibonyi da mataimakinsa.
We are also calling on INEC to immediately issue the certificate of return to the PDP nominee.
Ayo Abukacho kuma zabe da nan take ta janye shedar lashe zabe na gwamna Umahi ta mika ga Igaruwe.
A dai bangaren kuma yayin da kasar Rasha ke ci gaba da mamayar kasar Ukraine, jami'an diplomasiyya ne kiran na ci gaba da neman agajin kasashen yamma.
Ko kasashen yamma tsoro ba su yi tsammanin cewa Rasha za ta fito haka da karfinta ba, dan ita gaskiya ita Rasha tana ganin wannan yakin fitar da kai ne fa, ba su dauke shi da wasa ba. To fitar shi da wasa din nan dole su kuma kasashen yamma su sake tunani.
Bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su, sannan ko muna tafi da shirin baki mayan kauya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makeri. Fararen hula wasu yankunan Ukraine da sojojin Russia suka kaiwa kawanya sun samu damar fikewa a jiya Talata suna tsirewa a cikin motocin safa ko kuma da kafa a cikin wata tsagai ta wuta ta wucin gadi. A wani misali, mutane na barin birnin Sumy da ke gabashin kasar sa'o'i kadan kafin wani harin da jiragen saman Russia suka kai akan wani titi da ya kashe fararen hula akalla 21 a cewar hukumomin kasar. An ga mutane na barin garin Irpin da ke kusa da Kyiv, babban birnin kasar Ukraine. Ma'aikatar tsaro Russia ta faɗa cewa za a samar da ƙarin hanyoyin kwashe mutane daga garuruwan Chernihiv da Kharkiv da kuma Mariupol. A jiya Talata, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya zargi Russia da yin garkuwa da mutane 300,000 a Mariupol, birni mai kimanin mutane 430,000, da kuma hana shigar da kayayyakin jin kai. A hali da ake jin kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya Talata cewa zai sake daukar wani mataki da zai yi mummunan lahani ga yakin da Putin ke yi a daidai lokacin da sojojin Russia karkashin jagorancin shugaba Vladimir Putin ke ci gaba da kai farmaki akan Ukraine. Wannan wani mataki ne da muke dauka don kara bakin ciki ga Putin, inji Biden. Sai dai za a kuma samu wani mummunan sakamako a nan Amurka. Tuni farashin mai ya yi tashin gurin zabi zuwa sama da $4 galan guda, farashi mafi tsada da aka gani a Amurka tun cikin shekarar 2008. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta ce za a iya dora alhakin wannan tsadar ma akan mutum daya. Ta ce Amurkawa na biyan farashin mai mai tsada wurin sayan mai ne saboda ayyukan shugaba Putin. Ta ce wannan tsada ce ta Putin, amma ba tsadar da takunkuman Amurka ta haddasa ba. Amma dai dan majalisar wakilai na Republican daga jihar California Kevin McCarthy ya yi sukan lamiri ga Biden saboda rashin karfafa ƙara yawan samar da mai a nan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a jiya Talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro biyar, kana kimanin wasu 30 sun jikata a lokacin da wani dan harin konar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin kasar. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai mummunan harin na jiya Talata a garin Sibi, harin konar bakin wake na biyu da kungiyar ta'addanci ta kai a cikin kasa da makonni biyu. mahali ya tada abubuwar fashewar ne akan hanyar Sibi mintoci kalilan bayan da ayyukan shugaban Pakistan Arif Alvi ya shige wurin a cewar jami'an tsaron yankin sai dai ba iya gano wannan da nan ba ko shugaban kasar ne aka auna a wannan halin shugaba Alvi yana kan hanyar sa ce ta dawowa daga wurin wani bukin gargajiya na shekara a wani fili dake yankin inda ya jawabi ga al'umman kasar baki daya ta talabijin inda ya yi magana game da karuwar hare-haren ta'addanci a Balochistan da sauran wurare a Pakistan muna sanin cewa akwai muggan makamai da suka shiga hannun yan ta'adda biyo bayan janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan shugaban kasar yana faɗa a cikin jawabinsa ba tare da wani ƙarin bayani ba a hali da ake ji kuma rundunar sojojin Pakistan ta ce a jiya talata dakarunta sun kai farmaki akan wata mabuyar yan ta'addan a gundumar Turbat ta Balochistan sa'annan kuma wani kazamar musayar wuta da aka yi ya kashe yan ta'addan guda bakwai ciki har da wasu manyan komandojin su guda biyu haka zalika farmakin ya yi sanadiyar kwaci tarin makamai da albarusai in ji rundunar
an tuma kadan baba zai sake dawowa da labarai kafin nan babban jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta tura sunayen waɗanda take son hukumar zabe ta yi amfani da su wajen mai gurbin gwamnatin Ibomi Deb Umahi da mataimakin sa Kelechi Igwe waɗanda babbar kotun tarayya Abuja ta sauke da kujera dan sau sheka zuwa jam'iyyar APC ga Nasara da Melika da ƙarin bayani
the ruling will bring order in the political space and check the issue of political rascality and stolen money
shugaban PDP Yarciya Ayo ya ce hukuncin na alkali in yin iko zai hana gangancin yan siyasa ta hanyar sauye shiga
and in line with the court order we are also calling on INEC to immediately issue the certificates of return to the PDP nominee
Ayo ya bukaci hukumar zabe da nan take ta janye shaidar lashe zabe na gwamna Umahi ta mika ga Igaruwe dan yanda Umahi yayi biris da lemar da PDP ta yi masa ya tsaya takara a tikitin ta 2015 da 2019 amma aka wayi gari ya sauye sheka zuwa APC hukuncin na iko zai tada ballin yan siyasa da suka sauye sheka musamman ma yan majalisa dan hukuncin kazalika ya kore yan majalisar jihar Ibonyi 15 da suka bi Umahi zuwa APC alkali iko ya ce in an zo zabe jam'iyya akan zaba ba gwamna ba da haka duk gwamnan da ya sauya sheka ya sai rayar da mukamin sa
we are petitioned him to NJC and we will follow it up at all cost
nan take Umahi yace yana nan daren akan mukamin sa kuma yana zargin alkalin da makirci inda yace sun rubuta korafi kansa zuwa hukumar kula da shari'a wato NJC haka nan yace za su kwabar da hukuncin a kotun daukaka kara
I want you to disregard the judgment it is null and void there is a substituting judgment in Zamfara state
Umahi ya buga misali da yanda gwamnan Zamfara ya tsallake irin wannan siratin duk da bai bayyana bambancin da ke tsakanin su ba da hukuncin kotu da ya ba wa gwamna matawalle na Zamfara nasara don ba shi ya lashe zabe da tutar PDP ba amma Umahi kai tsaye da tutar PDP ya kujera dan Umahi tuni da ma ya riga ya ziyarci shugaba Buhari inda ya bayyana aniyarsa ta takarar shugaban kasa a 2023 yanzu dai za a jira a ga yadda wannan shari'ar za ta kaya da kuma matakin da hukumar zabe ka iya dauka Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasara da Melika hadin zai dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
a jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da haramta shigo da mai da sauran kayayyakin makamashin Russia a matsayin ramuwar gayya ga mamayar Ukraine Poland ta ce za ta aiki da jiragen yakin ta samfurin MiG-29 da Rasha ta kira zuwa wani sansanin Amurka da ke Jamus wanda mai yiwuwa matukan jiragen Ukraine ne za su yi amfani da su. A cikin wani sakon Twitter a jiya talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa Biden saboda matakin da ya dauka na lahanta yakin Putin tare da dakatar da makamashin Rasha shiga Amurka. Zelensky ya samu jinjinar 'yan majalisar dokokin Burtaniya har da mikewa tsaye wanda ya jawabi na rashin amincewa ta bidiyo. Shugaban na Ukraine ya ambato kalaman jagoran yaki duniya na biyu na Burtaniya Winston Churchill wanda ya ce ya lashe takobi zai yaki har zuwa ƙarshen teku da kuma cikin iska. yace za mu ci gaba da yakin ceto kasar mu ko ta halin kaka. Biden dai yana aiki tare da kawayensu na Turai wadanda suka fi dogaro da man Rasha domin su mayar da shugaban Rasha saniyar ware da kuma tattalin arzikin kasar wanda ya dogara kacokam akan fitar da man fetur da iskar gas. Burtaniya ta sanar a jiya Talata cewa za ta daina shigo da mai da albarkatun mai na Rasha nan da karshen shekarar 2022. A karshe Hong Kong ta zama wacce ta fi yawan mace-macen COVID-19 a duniya, ko da yake barkewar cutar coronavirus ta ƙara muni a cewar masana kiwon lafiya. Duba da yanda yaduwar nau'in Omicron ke ƙara ta'azzara, Hong Kong tana ganin ƙaruwar cutar, lamarin da ya kai hukumomi ga kafa tsauraran dokoki da tilasta gwajin coronavirus. Amma cutar za ta fara raguwa a cewar masana kiwon lafiya. Gabriel Wing, babban malami ne a tsangayar nazarin kiwon lafiya a jami'ar Hong Kong, ya yi ƙarin haske akan wani nazari daga jami'ar, yana mai cewa cutar coronavirus ta yi tsanani a makon da ya gabata. A wani sakonsa na Twitter, Wing ya ce adadin kamuwa da cutar zai ragu kasa da 1,000 a kowane wuni kafin ƙarshen watan Afrilu, kana zai ragu kasa da 100 a kowane wuni ya zuwa tsakiyar watan Mayu.
Baba Yakub Makyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da dakarun kasar Rasha ke ci gaba da kai munanan harhare ga makwabciyarsu, jami'an diplomasiyyar kasar Ukraine a Najeriya sun koka kan taɓarɓarewa a amurin jin kai a kasar su. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Yau kimanin makonni biyu kenan kama daga lokacin da kasar Rasha ta kaddamar da yaki akan kasar Ukraine, al'amarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewar na ƙara damarmala al'amuran jin kai a wannan ƙasa.
The situation is very sad because many cities are bombed couple hours ago basically.
Babban jami'in diplomasiyyar ofishin jakadancin Ukraine a Nigeria kenan, Mr. Boda Solis, a cikin wani yanayi na ban tausayi da kaduwa, ke shaida min irin yadda sojojin Russia ke kaddamar da kashe-kashen ba gare ba dalili akan al'ummar kasar Ukraine. Kusan duka manyan biranen kasar mu Russia na jefa musu bama-bamai. Hatta cibiyar nukiliyar mu a makon da ya gabata Rasha ta jefawa bam, kaga da sun samu nasara, bala'in da zai faru Allah kadai ya sani, domin ba al'ummar Ukraine kadai ba, hatta su ma mutanen Rasha ka san ba wanda zai tsira. Jami'in diplomasiyyar ofishin jakadancin Ukraine a Najeriya din ya ce akwai babbar bukatar da suke da shi ga kungiyar NATO.
We want NATO to cover our sky like they do in Israel. All flying of any objects in the Ukrainian sky is prohibited and the NATO destroys them.
Muna son NATO ta kaka ba dokar hana jiragen sama shawagi a sararin samaniyar kasar Ukraine kamar da yadda ta yi a Isra'ila. Ta yadda in aka ga duk wani jirgin sama a sararin samaniyar Ukraine, to dakarun NATO za su harbo shi. Domin sojojinmu na ƙasa suna daidai da dakarun Rasha, a saboda kaga yanzu da Rasha ta fara auna cibiyar nukiliyar mu, in har ta samu nasara to wannan bala'i ne babba wanda ba mu kaɗai ba, hatta ƙasashen Turai din ma abin zai shafe su.
Rasha and Russia and Europe also, NATO countries also will be polluted by the radiation.
Ana ganin dai in har kungiyar NATO ta kaka ba dokar hana shawagin jirage a sararin samaniyar kasar Ukraine, tamkar ta shiga wannan yakin ne gaba da gaba, to shin wannan mai yuwa ne? Tambayar kenan da naiwa wani masanin tsaro, group captain Sadiq Garba Shehu.
Akwai wanda suke ganin cewa idan dai har Rasha ta kai ma Ukraine yaki, su ma na kasashen za su kai. Lokaci abin da kai hasashen abu ba haka yake zuwa, kuma ko su kasashen Turai din ai da in ka ji irin magana da suke kamar irin ku taba su magani ne. Amma kuma yanzu abin da yanzu zai ba su kasashen yamma tsoro ba su yi tsammanin cewa Rasha za ta fito haka da karfin ta ba, dan ita gaskiya ita Rasha tana ganin wannan yakin fitar da kai ne fa, ba su dauke shi da wasa ba. To fitar shi da wasa dinnan dole su kuma kasashen musu sake tunani zamu yi fadan nan a haka to kuma abin da muke gani a kasar shine suna ganin cewa eh duk fayar da suka zo su taimaki Ukraine abun bai kai yanda za su fito za su fito su fada da Russia ba duk da ba su abin da Russia take ma Ukraine bai kai karfin da su za su ce kasashen su sun fito gaba da gaba suna fada da Russia
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan mai na kaina to yayin da lamarin tsaro ke ci gaba ta barewa a wasu yankuna a Najeriya musamman yankin arewa a jihar Taraba ana ci gaba da fuskantar wato harharen ta'addanci wato harharen kabilanci
wannan abin da ya faru a kan ido nan lokacin da abin ya faru shi wannan yaro din ya faru da su ka san randa aka bude kasuwar mu na Donga kenan a cikin kasuwa barkin uku na rana muna dosan na asar kenan shi makiyayan da suke cikin kasuwa ana cin kasuwa kowa na fita da gudu kowa na fita da gudu da mashina shi a wajen ne ji kana da marka da shi shi ne da min ai an marbi wani dan sulmi ne a can gefen Afuba
dan samu hare hare a can wani kauye da kira to da misa da ke shin karamar hukumar Donga Fulani ne suka kawo hari a nan kauyen to da misa kudun kwanaki aka samu rahoton irin wannan hare-haren jifa jifa wanda su tibaben tsakanin su tibaben sannan matsakan tibabe da Fulani yake ta aukuwa aka samu dai rasu da san rayuka wanda rayuka da aka rasa ya kai mutum bako a yanzu haka
to sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoto kan wannan fada tsakanin kabilar Fulani da Tibe Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsayin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kamar kullun za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu na baya wato tashafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu dai a goma a nan Washington DC na cewa karfe 12 da minti 17 na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya wata guguwa ta taso a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya to amma mahukuntan jam'iyyar sun ce ba haka lamarin yake ba
cewar ita jam'iyyar APC bata san da wannan abu ba kuma ta yi kuma yan nema wa APC fitunu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta ta APC su suka ke tsawon wannan labari
kalaman ministan shari'a Abubakar Malami sun tada kura a jihar Sokoto
a matsayin na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata muna son malami shi fahimci nan wajen Sokoto ba za ka taimake
Jama'a assalamu alaikum. Ranar Litinin da ta gabata ne wasu labarai suka karaɗe kafafen watsa labarai da ma na sada zumunta dake bayyana cire shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, gwamna mai malabuni na jihar Yobe, tare da mai gurbin sa da takwaransa na jihar Niger Abubakar Sani Bello. Wasu rahotannin ma cewa suka yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya cire shugaban na riƙon ƙwarya. A yayin da aka yi ta yada hotunan bidiyon shigar gwamna Bello a sakatariyar jam'iyyar ta ƙasa a Abuja inda kuma ya ɗare kujerar shugaba. To sai dai kuma jin kaɗan bayan kammala wasu taruka a ofishin jam'iyyar. Gwamna Sani Bello a takaice ya musanta labarai da rahotannin da ake bazawa na sauyin shugabanci a jam'iyyar.
Muna acting chairman na party, mun ci gaba da aikin party, kuma mutum ne ke taka saboda convention za a yi. Abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu rantsar da chairmomi. To maganar ce ko ba ni ban san inda wannan magana yake ba. Akwai ka'idoji da ake bi kuma haka ne.
Daga bitani kuma daraktan watsa labarai na jam'iyyar na ƙasa Salisu na inna Dambatta. Ya yi cikakken bayani akan abin da ya wakana a sakatariyar jam'iyyar.
To abubuwa muhimmai guda uku ne suka faru a wannan babban ofin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko shugabannin kwamiti na riƙo sun yi taron su. A garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja. Shi aka fara yi da safan nan tare ya yi kyau ya armashi an tashi lafiya sun fito suna murna makaɗa na binsu kafin da wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro to bayan an gama wannan kuma bayan azhar sai committee da aka nada wanda zai aiki akan ba ita uwar jami'a shawara akan yadda za ta raba mukamai ga shiya shiya a fadin kasar nan shi ma ya kawo rahoton shi kuma wanda ya wakilci shugaban jami'a na riko Alhaji Mai Malabuni a karbar wannan rahoto shine mai girma gwamnatin jihar Niger sa'annan akwai gwamnoni kamar guda 9 ko 10 waɗanda sun halara aka yi wannan sha'anin arziki da su aka gama lafiya na tabbata dukun gansu ku da kanku ma aka yi taro lafiya aka gama lafiya sakataren jami'a ta shaka da mutane da magoya baya da masoya abin gwanin ban sha'awa
to me yasa gwamnatin jihar Niger ya wakilci Mai Malabuni
to akwai cikin tsarin jami'ar APC akwai article 14 wanda ya ba wato wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jami'a mai girman mukami damar ya ruye mishi riko idan baya nan shi mai girma Mai Malabuni ya yi tafiya ne baya kasar shine kawai dalili amma duk wani wanda yake wani rade radi ko yake yada labari na kandan kurege cewar an sauya shi ne ba haka bane haka sakataren jami'a ya bada sanarwa a nan Abuja tunda safiyar yau da labarin ya fara bulla ko hukumar yada labarai na internet din nan cewar ita jami'ar APC bata san da wannan abu ba kuma ta yi ma yan nema wa APC fitunu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta ta APC su suka kitsa wannan labari sa'annan ita jami'ar APC tana da ka'idojinta na fayar da harkokinta idan za a yi musayar wani shugaba ko wani abu irin wannan suna da ka'idojin da za su yi ba kawai zuwa za a yi wani wanda ba san kowaye ba yace shi ya ji ya gani an yi to aina aka yi me ya shedar an yi waye yayi wani taro aka zartar da wannan to duk babu saboda haka wannan labari ina kira ga yan kasa da masu sauraron waɗannan kafofi na wada labarai shi watsi da shi domin gaskiya babu kashin gaskiya ko miskalar da ratan a cikin shi
kamar yadda aka sani cewa jihar Sokoto na ɗaya daga cikin wuraren da ake takaddamar shugabancin jam'iyyar APC tun bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi inda bangarori biyu ke da awar gudanar da zaɓuka daban-daban tare kuma da fitar da shugaba na jiha bangaren tsohon gwamnatin jihar Sanata Aliyu Magatakardawa Mako na da awar zaben Isa Sadiq Acida a zaman shugaban jam'iyyar yayin da ɗaya bangaren na Sanata Abubakar Gada da dan majalisar wakilai Abdullahi Balarabe Salami suka yi da awar zaben Mai Nasara Muhammad a zaman shugaban jam'iyyar a nasu taron lamarin da kuma ya kai su a gaban kotu A makon da ya gabata ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami da tsohon gwamnatin jihar Kano Ibrahim Shekarau sun jagoranci wani bikin rarraba kayan tallafi a jihar Sokoto waɗanda Abdullahi Balarabe Salami ya samar ga jama'ar mazaɓarsa inda ministan ya ambaci Mai Nasara Muhammad a zaman zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar na jihar.
Chairman zaɓaɓɓe. Na jam'iyyar APC na jihar Sokoto. Chairman tabbatacce wanda shari'a ta tabbatar. Alhaji Mai Nasara Sani. Mun bayyana Sokoto saboda an saki ran shugabanni na gari. Shugabanni na alhori ba shugabanni na tsira ba ko tsiya-tsiya shugabanni masu jina ga masu jina al'umma ba masu rusa su ba kuma shugabanni na tamu ba irin tasu ba ce
to sai dai kuma kalaman na minista sun bar baya da kura domin kuwa shugaban bangaren na Wamako Isa Sadiq Acida ya kira wani taron yan jarida inda ya kakkausan suka akan kalaman na minista
a mun fahimci mallin ran shekarau bayan ya sha kashi a Kano ya yi kulle-kulle ne na ƙarya ya haɗa kai da ministan shari'a an ji ya samu order kotu ta ƙarya Allah ya tura mishi asiri an ce afilkot ta waci da ta maida jama'iyyar na inda ya kamata saboda haka halin da yake ciki yanzu ya ɗauko wannan damuwar ya faɗo mun da ita a Najas abu na biyu abin da ban mamaki lokacin da aka yi shari'ar gwamnatin jihar Sokoto an ce an kashe mu da ƙuri'a 345 amma musa akwai ƙuri'a wajen 1016 waɗanda ba a yi zabe ba namu da aklamu sannan mun ba da duk abin da ya kamata na sheda don a tabbatar mana da gwamna amma dai a hada kai da Abubakar malami a kwace muna gwamna to an yi ta faɗa mana wannan ba mu yadda ba sai gashi an taho ga zaben shugabanni mun yi zabe mu lahiya lau sai gashi ya kulla ya tahi ya sa an yaudari kotu an amso wai wata court order wai ga wanda anka zaba case din ga waina wani appeal court amma tsayi ne na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata wa cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata muna son malami shi fahimci nan wajen hasa kwatutu ba za ka ta bace sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi mun ga abin da ya faru ga Runfata mun ga ya kasa kawo Runfata mun ga bala'in da an kai a Runfata to muna fatan ba wannan kushin ne yake son shi zo shi kamce gare mu domin ba mu ƴan jihar Sokoto mun haka sai Runfata ba a jihar Kebbi to abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da aka gaban kotu wurin campaign na siyasa
yanzu da yake wurin taron siyasa na wannan karayen ba ku ganin kamar propaganda ce ta siyasa kila duniya jira action naku
ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba inda har zai zo shi din wannan a gaban campaign ka tuna malami ya yi rantsuwa cewa zai adalci ga dukkan ɗan Najeriya zai tsare gaskiya ba zai so wannan ya ki wannan ba ba zai dauki wannan ya bar wannan ba yayi rantsuwa da Qur'ani an karata mishi yayi wannan amma ji ya fito ga kili ya gudu ga wanda suka so ga wanda ba shi so sannan shi ba dan jihar Sokoto bane amma dai yadda ya lalata jihar Kebbi ya lalata jihar Zamfara ya lalata jihar Kano so ya lalata jihar Kano ya lalata jihar Kwara shine kuma ƙetaro ya tona sai lalata jihar Sokoto saboda haka ne mun kira ga shugaban kasa da shugabancin jami'a APC na tagaggauta koran malami domin shi ba alheri bane ga wannan jami'ar ta
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Muhammad Nasir tun da Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to a gaida Murtala don nan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
to sarfilo a takaice fararen hula wasu yankunan Ukraine da sojojin Russia suka kaiwa kawanya sun samu damar ficewa a jiya talata suna tsirewa a cikin motocin safa ko kuma da kafa a cikin wata tsagaita wuta ta wucin gaji a wani misali mutane na barin birnin Sumy dake gabashin kasar sa'o'i kadan kafin wani harin da jiragen saman Russia suka kai akan wani titi da ya kashe fararen hula akalla 21 a cewar hukumomin kasar a hali da ake ji kuma shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya talata cewa zai sake daukar wani mataki da zai yi mummunan lahani ga yakin da Putin ke yi a daidai lokacin da sojojin Russia karkashin jagorancin shugaba Vladimir Putin ke ci gaba da kai farmaki akan Ukraine wannan wani mataki ne da muke dauka don kara bakin ciki ga Putin in ji Biden sai dai za a kuma samu wani mummunan sakamako a nan Amurka tuni farashin mai ya yi tashin goron zabi zuwa sama da dala 4 galan guda farashi mafi tsada da aka gani a Amurka tun cikin shekarar 2008 a ƙarshe hukumomi a Pakistan sun faɗa a jiya talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro 5 kana kimanin wasu 30 sun jikata a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake ya tarwa tsakansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin Balochistan dake kudu maso yammacin kasar kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai mummunan harin na jiya talata a garin Sibi harin kunar bakin wake na 2 da kungiyar ta'addancin ta kai a cikin kasa da makonni 2
to madalla ga sheka masu raro baki dai abinda ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kadan za ku ji mu dauke da wani sabon shiri da karfe 8 na wannan safiya kafin mi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan shugaban radio amfani dake jamhuriyar Niger Alhaji Kareem Abubakar wato muna mika sakon ta'aziyya gare su wanda Allah ya warsuwa a jiya to Allah ubangiji ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen to domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata za a iya zuwa
wato shafin mu na yanar gizo ta addressin voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya ba wata yana gabatarwa da kuma Jimbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Carol ni Sarfila Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa na anjima kadan da hanci da karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.